Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 21 ga watan Fabrairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Zahra Aminu Fage, sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki 7 da kungiyar Taliban tai alƙawari za ta fara a daren yau Juma'a. Shugabar Jamus Angela Merkel ta ce za a yi komai don gudanar da bincike kan kisan mutane 9 a wani yanki na Frankfurt a farkon makon nan. Shugaban Amurka Donald Trump ya dauki matakin maye gurbin babban jami'in leken asirin gwamnatinsa.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da gudanar da taron masu ruwa da tsaki a kan sha'anin tsaro. Muna tafa da ƙarin bayani. A jamhuriyar Nijar kuwa al'ummar ƙasar ne suka fara bayyana muhimmancin amfani da harshen uwa.
Idan kana koya yaro cikin harshen uwa, kenan wannan harufan da yake koyon su da ya kai ga turancin sai ga abin ya zo mai da sauki.
Sannan muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa, sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin waɗannan gaba ɗaya, bari mu fara da shan labarin duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki 7 da kungiyar Taliban tai alƙawari za ta fara a daren yau Juma'a, inji wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ba tare da bayyana ainihin lokacin da za ta fara ba. Wannan matakin farko ne zuwa lokacin da za a ɗauka wajen sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin kungiyar Taliban da Amurka a ƙarshen watan nan. Za a rattaba hannu a yarjejeniyar zaman lafiya a birnin Doha na ƙasar Qatar a ranar 29 ga watan Fabrairu. Yarjejeniyar za ta ba da damar janyewar sojojin Amurka da kuma tattaunawa a cikin Afghanistan. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yarjejeniyar sulhu za ta haifar da tsagaita wuta ta dindindin. Kungiyar Taliban ta fitar da tasu sanarwar kan rage yarjejeniyar tashe-tashen hankula, inda ta ce a yanzu ɓangarorin biyu za su ƙirƙiro da yanayin tsaro kafin a sanya hannu kan yarjejeniyar. Shugabar Jamus Angela Merkel ta ce za a yi komai don gudanar da bincike kan kisan mutane 9 a wani yanki na Frankfurt a farkon makon nan. Merkel ta faɗa a jiya Alhamis cewa akwai alamu da yawa da ke nuna cewa wanda ake zargin da aikata laifin yana aiki ne da aƙidar masu tsatsauran ra'ayin wariyar launin fata. Lauyan gwamnatin tarayyar Jamus Peter Frank ya tabbatar da cewa wanda ake zargin ya sanya faifan bidiyon ta'addanci da kalaman ɓatanci a yanar gizo, waɗanda tun daga lokacin aka sauke su. Jami'an kiyaye doka da oda sun ce suna ƙoƙarin sanin ko Ratjen yana da alaƙa da wata ƙungiyar, kuma ba sa neman waɗansu dangane da wannan lamarin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauki matakin maye gurbin babban jami'in leken asirin gwamnatinsa, bayan da wani jami'in leken asirin Amurka ya gargaɗi 'yan majalisar dokokin ƙasar a makon da ya gabata a cikin wani bayanin sirri cewa Rasha tana sake yin katsalandan a zaben shugaban Amurka. Jaridar Washington Post da ta New York Times sun rawaito a jiya Alhamis cewa shugaban ya nuna rashin jin daɗinsa bayan da ya samu labarin yin wannan takaitaccen bayanin. Ya damu da cewa mai yiwuwa jami'an sun yi wani bayani da zai sa a yi amfani da su a kan shi. Jaridar New York Times ta rawaito cewa shugaban ya nuna ɓacin ransa kuma ya ƙagune sakamakon bayanin ɗaya daga cikin manyan mataimakan magwaya Shelby Pearson, wadda ta faɗa wa 'yan majalisar cewa Rasha tana sake katsalandan a yaƙin neman zaben shugaban Amurka na shekarar 2020, tana kuma ƙoƙarin ta ga an sake zaɓar Trump. Zaman doya da manja da ke tsakanin shugaba Trump da hukumomin leken asirin Amurka ta fara ne tun a lokacin zaben shugaban kasa na shekarar 2016 lokacin da kungiyar leyan asirin ta yake hukunci cewa shugaban Russia Vladimir Putin da gwamnatin Russia sun yi matuni don taimakawa zababban shugaban wajen ganin an zabi shugaba Trump ko ta halin kaka.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar rahotannin mu. Yayin da Najeriya take ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro, manyan kwamandojin sojojin kasar suna ci gaba da gudanar da wani taro a Abuja, inda za su tattauna yadda za su fidda sabbin dabaru don tunkarar matsalolin da kasar take fuskanta a sha'anin tsaron. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Taron wanda ya tattaro baki ɗaya na kwamandojin mayakan saman Najeriya na da zumar tattauna yadda za a kala tsara yadda za a tunkari matsalar tsaro a cikin kasar.
And that's why the whole essence of this retreat actually is to brainstorm with commanders at all levels of command.
Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar kenan ta makasudin wannan taro. Wanda ya ce shi ne don mu gana tare da musayar ra'ayoyi da baki ɗayan kwamandojinmu daban-daban domin sake fahimtar irin yanayin ƙalubalen tsaro da ƙasar nan ke fuskanta, mu kuma ji daga gare su ba kuma za mu kafi akan yin abu guda ba. Domin shi ne ma sa muke magana akan sassauya salo, domin sassauya salon yaƙi na daga cikin tsarin yaƙi irin na sama. Dole ne a yi la'akari da yadda al'amura ke sassauyawa, tsari da kuma yanayin barazanar da ake fuskanta a yau, sai kuma a rungumi sauyi dangane da yadda za a tunkari matsalolin. Wannan ƙalubale ne da ke buƙatar haɗin kai da goyon bayan al'ummar gari don samun nasara baki ɗaya. A don haka in muka kafe akan salo guda ɗaya tilo, to hakika ba za a ci maruwa ba.
We ensuring that we succeed in what we're doing. So if you remain rigid, chances are that you miss the point.
A cewar masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salman, irin wannan taro da ke duba ina aka fito, a ina kuma ake a halin yanzu, to tabbas zai ba da damar sanin ina aka dosa.
Shi wannan retreat din da Air Force, wato kwamandojin Air Force suka yi akan yadda yanayin tsaro na ƙasa, abu ne da ke da muhimmanci sosai, domin duk abin da kake yi akwai san da ya kamata ka waiwayi ba ka ga menene aka yi da yake da kyau da ya kamata da a ƙara gyarawa da kuma abin da aka yi da bai da kyau. Kuma duk sanda kace da mutane da ke a cikin fagen fama, dole ne kakan jawo su a jinine ne abubuwan da ke matsalolin su, menene yadda matsalolin da suke fuskanta, matsalolin da kuma irin cigaban da suka samu. Shi wannan retreat din yana da kyau kuma ya kamata a dinga yin shi. Kawai shawaran da zan yi da zan bada shi ne irin in an gama irin wannan retreat din ko kuma a yi retreat a jajjawo mutanen da ake cema stakeholders a ji menene waɗanda ke waje, menene suke ganin matsalolin, waɗanda irin shawara za su bada saboda ya taimaka masu commanders.
Ana ci gaba da wannan taro a yau Juma'a. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
‘Yan ƙasar Australia su biyu da aka tabbatar ba sa ɗauke da cutar coronavirus bayan da aka yi musu gwajin cutar, bayan da aka keɓe su na sati biyu a jirgin ruwan shakatawar nan na Diamond Princess da ya tsaya a Japan. Yanzu an gano suna ɗauke da ƙwayar cutar bayan da suka koma gida. Brandon Murphy, babban jami'in kula da lafiya na Australia, ya ce zai yi mutane da yawa na ɗauke da cutar bayan yin ingantaccen gwajin a 'yan kwanaki masu zuwa. Sakamakon gwajin ya janyo tambayoyi game da ayyukan masu kula da lafiya na keɓewa da ke Japan. A China, inda ƙwayar cutar ta fara ɓulla a ƙarshen shekarar da ta gabata, adadin sabbin waɗanda suka kamu da cutar a yau Juma'a ya ƙaru zuwa 889 bayan da aka yi kwanaki biyu yawan masu kamuwa da cutar na raguwa. A halin da ake ciki, Koriya ta Kudu a yau Juma'a ta ba da rahoton cewa sabbin waɗanda suka kamu da cutar 52 ne, waɗanda ya kawo jimillar adadin waɗanda suka kamu zuwa 156. Roger Stone, tsohon dan jam'iyyar Republican kuma aminin shugaba Donald Trump zai fara zaman gidan kaso nan da kwadaki biyu nan da makonni biyu yayin da har yanzu bai yanke hukuncin ko zai daukaka kara ba. A jiya Alhamis mai shari'a a kotun tarayya da ke Washington ta yanke wa Stone daurin shekaru fiye da uku a gidan kaso saboda toshe hanyar binciken majalisa game da katsalandan din Rasha a zaben shugaban kasa na shekarar 2016. Bayan yanke hukuncin, Trump ya soki hukuncin da aka yi wa Stone din da cewa bai dace ba.
Roger Stone, he's become a big part of the news over the last little while.
Yace Roger Stone ya zama babban abin da aka maida hankali akai a labarin na dan karamin lokaci kuma ina bin shari'ar sosai kuma ina son ganin ya taka rawar gani domin saboda yadda Stone ke da damar kikkiawan damar wanke kansa a gani na. Ana sa ran Stone zai fara hukuncin nasa cikin makonni biyu bayan da kotu ta ce zai iya daukaka kara.
To madalla a gaida Zahara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. A wani yunkurin karawa jami'an fafutuka kwarin gwiwa akan maganar kare haƙƙin dan adam a jamhuriyar Niger, kungiyar tarayyar Turai da haɗin gwiwar hukumar kare haƙƙin dan adam ta CNDH sun kaddamar da wani shiri da zai maida hankali wajen tallafawa kungiyoyin fararen hula a tsahon shekaru biyu masu zuwa, abinda ake ganin sa a matsayin matakin kare yan gwagwarmayar daga aika-aikar masu ba da cin hanci don toshiyar baki. Ga rahoton da Sula Mumun Barma ya aiko mana daga Yamai.
Kimanin miliyan 200 na sefa ne kungiyar tarayyar Turai ta kuduri a niyyar kashewa kungiyoyin kare haƙƙin dan adam a tsawon shekaru biyu a ƙarƙashin wani shirin da aka yi wa lakabi da Projet Appui au Défenseur des Droits Humains da nufin ƙarawa jami'an fafutuka azama akan aiki bayan la'akari da irin ƙalubalen da suke fuskanta. Kamar yadda wakilin kungiyar EU a Niger Olai Vuawanma ya bayyana a yayin bikin kaddamar da ayyukan wannan shiri.
Les défenseurs des droits de l'homme qui agissent en leur nom propre ou à travers des organisations.
Yace sau tari zaka ga masu kare haƙƙin ɗan adam suna ta faman gwagwarmaya su kadai ko a kungiyance, kuma duk da matsin lamba ko barazanar da suke fuskanta ba abin da ke katse musu hanzari. Saboda haka kungiyar tarayyar Turai a shirye take ta ba su kariya kuma ta kare mutuncin su. Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH ce aka dora wa alhakin tafiyar da wannan shiri da zai maida hankali akan wasu muhimman fannonin kare haƙƙin ɗan adam. Rabi'u Ba'are na daga cikin shika-shikan wannan aiki.
Akwai fannin da shahi horo ko farmasiyo ko kuma fannin da shahi haraka justice kasan su a cikin aikin su wani bi suna hukatar matsalar zuwa justice. Wannan proje na duk kula da wannan ko kuma har iyalan su ma duka paske an kama su kwaso ko kuma wuri abu ne da shahi iyalan su duka wannan proje suna kula da wannan abu. Sakamako wanda muke jira a ƙarshe wannan proje shine cewa kungiyoyin harhula sun yi aikin su yadda ya kamata ba tare da cewa an tsangwame su ko kuma an hana musu aikin su yadda ya kamata.
Shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula na Rezo Esperance Maman Bashir ya jinjina wa wannan yunkuri na kungiyar EU domin a cewarsa mataki ne da zai kare 'yan gwagwarmaya daga kwadayin abin duniya.
Shi dan kungiya ya samu taimako to za a iya kare shi daga wannan kwadan na ya ce je ma wani banga dan ya samu wani abu gare shi ko ko a ce a bashi wasu kudade dan su zagi wani ko su tona mu wani asiri ko ko su yi wani abu wanda bai cancanta ba cikin hanyar su na kare haƙƙin ɗan adam.
Mayar da sore share daya a yayin kasafta waɗannan kudaden tallafi ya zama wajibi kafin tantance kungiyoyin da suka cancanci cin moriyar wannan tsari, domin ta haka kawai ne za a iya cimma gurin da aka sa gaba.
Wani lokaci da an ce harkar kuɗi ce ko harkar taimaka ne sai ka gani mutane sai abokansu sai kannansu sai ɗiyansu sai makarabansu ko ko wa'anda suke haraka tare. To ya kamata a samu a wuce wannan matsayin a shinhiɗa ka'idoji na gari.
Jamhuriyar Niger ta yi ƙaurin suna a wajen kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa a 'yan shekarun nan. Sakamakon lura da yadda hukumomin kasar suka sha hanawa masu fafutuka 'yancin gudanar da zanga-zanga, matakin da gwamnatin ta Niger ke alakantawa da dalilan tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Sule. Har yanzu dai muna jamhuriyar Niger inda kasar ta bi sahun sauran takwarorinta na duniya a yau 21 ga watan Fabrairu da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin fadakarwa game da muhimmancin amfani da harshen uwa. Haruna Maman Bako gare ka.
Kamar ko ina a fadin duniya jamhuriyar Niger bata bari aka barta a baya ba a yau 21 ga watan Fabrairu domin tunawa da ma waye kai da fadakar da al'ummar wannan kasar wajen sanin muhimmancin halishan uwa. Mala Amadu Kane shine shugaban barikin koyar da halishan uwa a gundumar birnin Kwanni.
Lalle wannan rana an kebe ta domin kira ne ga al'umma su gane da cewar shi wannan harshe na uwa yana da amfani da yawa. Maimakon duk ilimin da ake nema a ce a ƙarfafa koya shi cikin harshen turawa da suke mallaka, to harshen uwa ma akwai wurin shi saboda yana gwada sosai ya gwada mutane hanyoyin da sauki wajen koyo. Saboda misali in ka ɗauka idan kana koya yaro cikin harshen uwa kinan wannan haruffan da yake koyonsu da ya kai ga turancin sai ga abin ya zo mai da sauki. Kinan duka wannan sauki ne da can da farko ba a gane ba, saboda in ka tuna nan a Niger tun 1980 akwai wasu makarantu da aka buɗa wanda aka ce na gwaji wanda ake cewa école experimental. To ka gani aka yi shekaru da yawa ana farawa da halashen na gida kamun a je kaman makarantu shekara ta uku kana ake koma ga karatu. To cikin wannan lokacin yaro ana mai cikin harshen nashi yana sauƙin ganewa.
Hukumomin jamhuriyar Niger na ci gaba da mayar da hankali a ƴan shekarun baya bayan nan domin ganin cewa ɗalibai sun amfana da ma yin karatu ta hanyar halshen uwa domin kawo musu sauki wajen yin karatun boko tare da korar jahilci da samun ilimin dogaro da rayuwa. Waɗansu daga cikin masu yin karatu da koyarwa da halshen uwa su ma da Sani Namare sun nuna muna muhimmancin koyon karatu a cikin halshen uwa.
Bakin gulgudu dai gaskiya dangane da karatu wanga wanda ake yi kware ko yana da muhimmanci tunda ana samun ci gaba. Duniya ta ci gaba dole sai da karatu, sai kai karatu. Yanzu in baka karatu an barka. Kenan dole ne ka tashi. Kuma shi wanga karatu babu yaro babu babba. Ba wai girman mutum kai kawo girman kai yace a shi ya gino ba izuwa karatu koko ba wani abin ga a'a ba haka nan bane.
Sunana Isuma Mameleda. Karatu ya girjahilci dan ni kanka ina nayi shi. Kenan nayi kowa jin dadin shi. Kuma ina fata ina jin ra'ayin kowa shi shi saboda akwai ci gaba. Dan indan kana yin shi inda baka iya rubutawa wallahi insha Allah inda kana shi zaka iya rubutawa irin wani ko wani kasuwancin ka ko wani lisafin ka ba sai ka tai ka tambaye wani ba. Ya girjahilci shi na da amfani kwarai dan mu mun yi shi mun san amfanin shi.
A birane da karkara a jamhuriyar Niger hukumomin kasar ne tare da kungiyoyin masu zaman kanunsu da masu hannu da shuni da ke dafawa kasar ke ci gaba da bada nasu kokari da tallafi domin ganin dattijawa tsofaffi da matasa da yara dukkan su maza da mata sun yi karatu a cikin halussa uwa na kasar domin yakar jahilci da samun ilimi domin adama da su a cikin harkokin yau da kullun na wannan duniya da ake wa kirarin tana a tafin hannu bisa la'akari da ilimin internet ko yanar gizo dake baiwa jama'ar duniyar damar sanin halin da take ciki a ƴan kananan lokuta. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida na birnin Kwanni, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 10:19 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Abokanan hamayyar siyasa na shugaba Donald Trump ƴan jam'iyyar Democrat na ta kicikicin ganin sun samu tikitin jam'iyyar da zai ba su damar kalubalantar shugaban a zaben da za a yi a watan Nuwambar wannan shekara. Shin ina matsayar masu neman wannan tikitin jam'iyya? Kaɗan daga cikin batutuwan da masu fashin baki za su yi mana tsokaci a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo.
In the wake of the New Hampshire primary, Vermont Senator Bernie Sanders is riding high.
Yayin da ake ta shirye-shiryen tunkarar zaben shugaban kasa a nan Amurka, in takarar da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar Democrat na ta faɗi tashin ganin sun samu damar da za su kara da shugaba mai ci wato Donald Trump. Daga cikin waɗanda ke taka rawar gani a zaɓukan sharar fage da aka yi, waɗanda su za su kai ga zaben fidda gwani, akwai Senator Bernie Sanders na jihar Vermont da tsohon magajin gari a Indiana Pete Buttigieg, waɗanda suka nuna ƙwarinsu bayan zaɓuka biyu da aka yi. A zaɓe na baya-bayan nan dai, wato zaɓen da aka yi a New Hampshire, Senator Bernie Sanders ne a gaba-gaba.
This victory here is the beginning of the end for Donald Trump.
Wannan nasarar da muka samu ita ce mafarin ƙarshen Donald Trump.
To shi dai Sanders ya dogara ne da masu kada ƙuri'a da ke neman sauyi irin su Pat Dizzle.
Bernie Sanders ya mamaye zuciyata. Yadda yake magana da magoya bayansa ya sha bamban da sauran 'yan takarar.
He speaks to me like no other candidate does.
To shi kuwa Pete Buttigieg da Senator Amy Klobuchar su ne suke biye da Sanders a sakamakon zaben da aka yi a New Hampshire, wani abu da ya ja hankalin masu matsakaicin ra'ayi irin su Seth Window.
I'm really just looking for someone to have the momentum that or
na so na ga wanda ke da kwarjini da kuzarin da zai iya karawa da Trump, kuma a gani na Amy Klobuchar ta nuna hakan a muhawarar da aka yi.
And I feel like Amy Klobuchar captured that in the debate.
To wannan dan bambanci da ake gani tsakanin masu neman sauyi da masu matsakaicin ra'ayi shi ne abin da za a iya gani a zaɓukan jam'iyyar ta Democrat da ke tafe, a cewar Julie Pace.
Klobuchar and Buttigieg are both moderates, and it suggests that there is a large percentage of the electorate.
Klobuchar da Buttigieg duk masu matsakaicin ra'ayi ne. Hakan kuma na nufin akwai kaso mafi tsoka cikin masu zaɓe, akalla a zaɓen New Hampshire, da suke da burin ganin ɗan takara mai matsakaicin ra'ayi.
To a gefe guda kuma, tsohon magajin garin birnin New York kuma hamshakin mai kuɗi Michael Bloomberg na ci gaba da samun karɓuwa sanadiyar tallace-tallacen talabijin da yake ta yi. Ako kuma alamu da ke nuna cewa za a dama da shi a zaben fidda gwanin da za a yi a watan na Maris.
I'm the one that can beat Donald Trump, and I think the most important
ni ne wanda zan iya kada Donald Trump, kuma ina ganin abu mafi muhimmanci shine a sauya waɗanda ke zaune a gida mai lamba 1600 da ke titin Pennsylvania Avenue, wato fadar White House.
1600 Pennsylvania Avenue.
To sai dai Sanders na kokarin ganin yayi katanga tsakanin masu kada ƙuri'a da Bloomberg da makudan kudaden sa.
At this point in the campaign,
a wannan takin na yakin neman zabe, muna yakar hamshakan masu kudi da kuma ƴan takarar da ke samun goyen bayan su.
To Sanders da Buttigieg sun taka rawar gani a zabukan farko da aka yi. Sai dai da haka akwai rashin tabbas a tsakanin jam'iyyar ta Democrat. Jim Kessler na ɗaya daga cikin waɗanda ke da matsakaicin ra'ayi a ɓangaren 'yan Democrat, kuma a cewar shi za a iya yin kare jini buri jini a tsakanin 'yan takarar idan an zo zaɓen fidda gwanin.
Muddled for sure. I think this is a race that's going to stay.
Babu haufi, abubuwa sirrin caɓe. Ina ga wannan takara ce da za a ci gaba da gani har nan da wasu makonni masu zuwa, akalla nan da zuwa ranar 3 ga watan Maris da ake kira Super Tuesday, wato ranar da za a tantance ɗan takarar jam'iyyar.
To jimillar jihohi 14 ne za su yi zaɓe a ranar ta 3 ga watan Maris. Sai dai kuma ta yiwu wannan takarar neman tikitin jam'iyyar ta ɗauki tsawon lokaci, a cewar Alan Lickman na jami'ar Amurka.
It's possible we could see a long contest that's splintered.
Ta yiwu mu ga 'yan takara daban-daban su samu nasara a zaɓukan, wanda hakan zai hana ɗan takara ɗaya ya zo babban taron fidda gwanin da sakamako mafi tsoka. Dalilin hakan za a iya ganin wani abu da ba a taɓa gani ba cikin sama da shekara 50, wato rarrabuwar kawuna a taron inda wakilan za su zaɓi ɗan takara. Komai zai iya faruwa. Ko da yake a halin da ake ciki a yanzu, 'yan takarar na jam'iyyar Democrat sun fi mai da hankali ne kan zaɓuka biyu da ke tafe, wato na Nevada da za a yi gobe da kuma na South Carolina da za a yi ranar 29 ga wannan wata. Masu sauraro, da aka mun kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma ni jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Jim Malone da daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu, sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa wannan shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
jama da lagaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Usaini na Alhaji Umar Forever Gashuwa. Tace assalamu alaikum ma bi'o Hausa. Tace Allah ya sa zagin da ake wa wasu jami'an gwamnati da yawa wata karamar yarinya fade a jihar Sokoto a Najeriya. Allah ya sa ba siyasa bane. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Usman Shitu Mahuta. Yace masu yi magana suna cewa gurin da babu tsira kwanciya ta fi shi. Hakika matakin da Maryam Sanda ta dauka na dukkan kara akan hukuncin kisa da wata kotu ta yanke mata kan kisan mijin ta Bilyaminu Sanda. Shure-shure ne kawai wanda bai hana mutuwa domin baki alƙalami ya bushe. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Alhaji Abbas Sabafa Shiledi jihar Bauchi Najeriya. Ce hakika samun irin su Dr. Muhammad Musa Kirfi a cikin gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin Sanata Bala Muhammad da Abdulkadir Auren Bauchi ba karamin nasara bane. Da fatan Dr. Muhammad Musa Kirfi zai aikin sa na shugaban makarantun jihar Bauchi cikin nasara da kuma kawo sauyi a makarantun mu. Da ƙarshe nake masa addu'ar fara aikin cikin nasara da kammala shi a cikin nasara. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Babagan Alhaji Nushiya Washakal daga jihar Yobe Najeriya. Yace assalamu alaikum muryar Amurka. Yace a yau muna so ku ba mu dama domin mu yi kira ga gwamnatin jihar mu ta Yobe kan batun gyara hanyar mu da ta tashi daga cikin garin mu Washakal zuwa doguwar kuka domin hanyar ta lalace sosai kuma an sha dauka mana alƙawarin gyarawa amma har yanzu shiru bamu ga kayan aiki ba. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwan mahukuntanmu na jihar Yobe. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Aliyu Usman Takalafiya ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi. Yace assalamu alaikum muryar Amurka. Yace VOA Hausa hakika akwai buƙatar shugaba Muhammadu Buhari ya zamo alƙalin da zai shiga tsakanin Abba Kyari da Janar Mungunu. Ina fata Allah ya sa ayi nasara. Nagode. Sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida Abdulaziz Adil Turo da wasu kun masu sauraro. Yanzu kuma ga Zahar ta dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki bakwai da kungiyar Taliban ta alƙawari za ta fara a daren yau Juma'a, inji wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ba tare da bayyana ainihin lokacin da za ta fara aikin ba. Wannan matakin farko ne zuwa lokacin da za a ɗauka wajen sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin kungiyar Taliban da Amurka a ƙarshen watan nan. Shugabar Jamus Angela Merkel ta ce za a yi komai don gudanar da bincike kan kisan mutane tara a wani yanki na Frankfurt a farkon makon nan. Merkel ta faɗa a jiya Alhamis cewa akwai alamu da yawa da ke nuna cewa wanda ake zargi da aikata laifin yana aiki ne don aƙidar masu tsatsauran ra'ayin wariyar launin fata. Shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauki matakin maye gurbin babban jami'in leƙen asirin gwamnatinsa bayan da wani jami'in leƙen asirin Amurka ya gargaɗi 'yan majalisar dokokin ƙasar a makon da ya gabata a cikin wani bayanin sirri cewa Russia tana sake katsalandan a zaben shugaban Amurka.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahar Aminu Fage da ta karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Basco Balorji. Ni Muhammad Hafiz Baban lake cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.